الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 6 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 3 ga watan 11 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga baban da ke bayani game da wajibcin haji da fadlarta wanda kar mu manta malam ya zo mana da aya a farkon baban ayar da take tabbatar mana cewa haji farilla ce shine fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratu Ali Imran walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila haka ayat da ke cikin suratul baqara fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah wadannan ayoyi guda biyu sune dalilai daga cikin alqur'ani wadanda suke tabbatar da haji farilla ce sannan malam yazo da hadisin ibnu umar Allah ya kara masa yadda wanda ke fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa an gina musulunci akan ginshikai biyar ginshiki na farko shine kalimatut tauhid shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ginshiki na biyu tsayar da sallah a lokacinta na uku bayar da zakka ga wanda ya cancanta aba na hudu shine wato haji na biyar shine azumin wata na Ramadan wanda wannan hadisi yana tabbatar mana cewa haji tana da matsayi madaukaki a cikin musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana ta cewa rukuni ne daga cikin rukunan musulunci biyar gimshikan da musulunci musulmi baya inganta ya tabbata sai ya gina shi a kansu sannan hadisi na biyu shi kuma ya gabata hadisin Abu shi ma ya gabata hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisin da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hudubarsa a hajjinsa ta bankwana manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum alhajj fa hujju manzon Allah yace ya ku jama'a ku san da cewa Allah ya farlanta muku haji don haka ku je ku yi haji a lokacin nan wani daga cikin sahabbansa sai ya tashi ya miƙi shine al-Aqra ibn Habis at-Tamimi Allah ya kara masa yadda sai ya ce a kullu ami ya rasulullah yace ya manzo Allah a kowace shekara ne Allah ya farlanta mana hajjin sai da ya maimaita su uku manzo Allah bai tanka masa ba a karo na uku manzon Allah sai yake fada yace law qultu na'am inda na ce eh manzon Allah yace la wajabat yace wallahi hajji da ta zama wajibi akan ku a kowace shekara manzo Allah yace wala mustaqat yace alhali ko ba za ku iya ba ba za ku iya ba a ce a duk shekara sai ka kulle wannan kudade miliyan 2 da rabi zuwa miliyan 3 sai ka biya katari a ce duk shekara sai ka yi manzo Allah yace inda na ce i yace wallahi da haji ta zama wajibi akan ku a duk shekara yace wala mustaqat manzo Allah yace alhali ko ba za ku iya ba wanda wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa ita haji su dai takne Allah ya farlanta mana a rayuwarmu in mutun yayi haji su daya to ya sauke nauyin da Allah ya dora masa misali in haji 30 kai to wannan 29 gaba ɗaya nafila ce wannan ta farko da kai ita ce haji ta farilla wanda Allah ya dora maka wannan sauran gaba ɗaya karin samun kusaci ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sanan malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ayyul amali afdal ya manzon Allah wani aiki ne fiyayye a gun Allah ma'ana aikin da yafi kowane aiki Allah sai manzon Allah ya bada amsar cewa imanun billahi wa rasuli kyautata imani da Allah da manzansa shine aikin da babu wani aiki sama da shi a gun Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai aka masa tambaya ta biyu aka ce masa kuma maza bayan imani da Allah da manzansa sannan sai mai Allah sai manzon Allah ya ce al-jihadu fi sabilillah sadaukantar da rayuwa da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah an gane ko shine yakar makiya domin ɗaukaka addinin Allah wannan shine aiki na biyu fiyayye a gun Allah subhanahu wa ta'ala bayan imani da Allah imani da manzansa mai tambayar sai ya koma tambaya ya ce thumma maza sannan sai mai ya manzon Allah kada sai manzon Allah ya ce hajjun mabrur sannan sai haji karɓaɓɓa idan aka ce al-mabrur bi ma'ana al-maqbul haji wanda take karɓaɓɓa karɓaɓɓar haji ita ce hajjin da babu wani abu na ɗaukan zunubi wanda ya gaurayu da ita an gane ko domin kasancewar shi wanda ya ɗauki harama da haji ko umra to ya kamata ya bada hankalinsa ya yi taka tsantsan duk wani abu wanda yake na ƙetare iyaka na saba ma Allah to ya yi ƙoƙari ya kiyaye domin duk wanda ya gama ya yi irin wannan haji ba tare da ya zo da wasu abubuwa na ɗaukan zunubi to wannan haji za ta maida shi tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan wannan hadisi a darasinmu na yau tare da cewa bayani ya gabata in aka ce karɓaɓɓar haji ita ce hajin da ta ƙunshi abubuwa biyu na farko shine tsarkake niyya yi don Allah ka biya ka tafi domin sauke abinda Allah ya farlanta maka kuma don neman sakamako a gunsa a ranar kiyama ba don wasu su faɗa su ce wane yana da ba don kar a aibanta ka a ce wane yana da halin zuwa yaƙi zuwa ko kuma don alhajin nan da ake faɗa mu ma gara mu je wannan lakabi mu ma mu same shi an gane ku to domin duk wanda ya tafi haji domin kar a zarge shi a aibanta shi a ce yana da halin zuwa yaƙi zuwa ko kuma don a ringa faɗa a ringa nuna cewa wane shi ma ya je to wannan haji ba ta da lada abun Allah subhanahu wa ta'ala face zunubi saboda ibada ce ibada ko duk wanda ya aikata wani abu na ibada dan wani ya gani ya yaba ko dan wani ya ji ya faɗa ko dan neman wani tarkace na duniya to abun Allah ba shi da lada face zunubi kamar yadda Allah yake faɗa a can cikin suratu Yunus man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون haka a cikin suratul isra ubangiji ta'ala na fada man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ayat da ke cikin suratul Yunus, Ubangiji Ta'ala yace duk wanda ya kasance yana nihin rayuwa ta duniya da kawarta game da wani aiki wanda yake na lahira. Aiki na lahira shine ibada. Ka aikata aiki na ibada dan wani ya gani ya yaba, ko dan wani ya ji ya fada, ko dan neman wani tarkace na duniya. Ubangiji Ta'ala yace to nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Za mu cika musu sakamakon aikin su a nan duniya. Wa hum fiha la yubkhasun. Ubangiji Ta'ala yace su ba a tauye musu daidai da misqala zarra daga cikin ladan aikin su a nan duniya. Sai yace ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Waɗannan su ne in kiyama ta yi ba su da komai face wuta. Wa habita ma sanu fiha. Abinda suka aikata a duniyar, Ubangiji Ta'ala yace tuntun ya zime. Wa batilun ma kanu ya'malun. Duk abinda suka aikata, Ubangiji Ta'ala yace ya baci, domin sun yi ba dan ni ba, sun yi dan wani ya gani yayi ba. Wanda take cikin suratul Isra shine Allah yace man kana yuridu al-ajilata. Duk wanda ya kasance yana nihin magaggauciya ita ce duniya. Kenan mutumin da ya nufaci duniya da aiki wanda yake na lahira. Aiki na lahira shine ibada. Kai kawai dan dai neman yabo na jama'a, ko dan su ringa fada ana zuga ka, ko kuma dan a tara maka wani tarkace na duniya. Ubangiji Ta'ala yace ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Za mu gaggauta masa iya abin da muke so ga shi wanda muke nihin gaggauta maki. Dan ba kowa ba yake yin aiki dan duniya kuma ya samu duniyar. So da yawa wani zai yi aiki dan mutane su yabe shi, sai ya zamanto tamkar an shuka dusa, mutane ba su ma kula ba da abin da yake. Shi ko so yake ya burge mutane, to ya kasa burge su. Allah bai so ba. Da haka yace aljanna da hufiha ma na sha'u. Za mu gaggauta masa iya abin da muke so, liman nuridu, ga wanda muke nihin gaggautawa. Sai yace kuma ja'alana lahu jahannam. In kiyama ta yi, za mu kebance masa wutar jahannama. Yasulaha, ita zai shiga. Mazmuman, yana abin zargi. Madhura, yana abin nisantawa ga barin jin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace amma wa man arada al-akhirata. Duk wanda ya nufaci gida na ƙarshe ita ce aljanna. Yayi kawai dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa sa'alaha sa'ayaha. Yayi aiki irin aikin ta wanda ya dace da ita. Aikin da ya dace ma lahira shine aikin da aka yi da kyakkyawar niyya, kuma akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sharadi sai yace wa huwa mu'min. Halin yana mai imani da Allah, yana mai imani da manzansa. Sai yace fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Waɗannan su ne aikin su ya zamanto abun godiya a kansa, abun karɓa abun Allah subhanahu wa ta'ala. To dan haka anan kenan in aka ce hajji karɓaɓɓa, kenan hajjin da mutum yayi da kyakkyawar niyya, ya biya ya tafi domin ya sauke nauyin da Allah ya dora masa, kuma dan neman sakamako abun Allah a ranar kiyama. Sharadi na farko. Abu na biyu kuma ya kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hajjin sa, ma'ana ya karanci wato hukuncen hajji bakin gwalgwado. To wannan hajji ita ce ake kiranta alhajjul mabrur, karɓaɓɓar hajji wanda za mu iske sakamakon ta abun Allah shine aljanna. To shine anan manzon Allah yace da aka masa tambaya, sannan sai me, sai yace hajjul mabrur, wato hajji wanda take karɓaɓɓa. Kuma bayani ya gabata, alamar gane hajji ta karɓu halin shi alhajjin wato ya zamanto ya fida, an gane ko kafin yayi hajji, halin shi bayan gama hajjin ya zamanto ya fi kyawo sama da kafin yayi hajji. In ya kasance dama mutum ne mai kokari a wajen bin Allah, to a same shi cewa kokarinsa ya karu. In mutum ne wanda yake mai shashanci, to a samu cewa shashancin nan ya kaurace gaba daya, ko kuma a takaice ma a same shi da ya rage. To wannan alama ce wadda take nuna cewa hajjinsa ta karɓu. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يؤتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريدة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الأمرة ولا الظعن. قال حج أنا أبيك واعتمر. وأن حج أنا أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت أكاظ ومجنة وظلم مجاز أسواقا في الجاهلية فتأصموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج. رواه البخاري. مالم الله يجيك أنسى نفحا واتوانا رواية تشيتا أبو هريرة الله يكرم سيدا ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man hajja. Manzon Allah yace duk wanda yayi haji ya gama falam yarfus. Manzon Allah yace bai yi ba wata mummunar kalima a cikin hajjin sa, domin in aka ce arrafasu abinda ake nihi shine alqaulul qabih, ko kuma ka ce alqabihu min alqaul, mummunar fada kenan. Kamar yi da mutane ko zagi ko fadin bakakken maganganu, abinda dai bai dace ba a ce mutun ya fada, wanda in ya fada to to ya saba ma Allah. Haka nan misali kusantar iyali, kusantar iyali shi ma Allah ya ambace shi da cewa ar-rafas, kamar yanda yake cewa uhilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisaikum, an halitta muku saduwa da matanku a daren azumi. Wanda a farkon musulunci baya halatta mutum ya kusanci iyalinsa wato a cikin darare waɗanda suke na Ramadan, in dai mutum ya riga yayi bacci, to bayan mutum ya farka ba maganar ya ci, ba maganar ya sha, ba maganar ya kusanci iyali. To daga baya Allah sai ya ma mu'minai rangwame, shine yace uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum, an halitta muku saduwa da iyalin wato a cikin dare wanda yake na azumi. To dan haka shi ko duk wanda ya dauki harama da haji ko umra, to baya halatta ya kusanci iyalinsa sai an kai lokacin da ya sauke harami. Idan haji ce sai mutun yayi tawaful ifada, koda mutun yayi tahallulul awwal, kunce harami na farko, wanda kunce harami na farko yana kasancewa bayan jifa na farko wanda ake yin shi a ran 10 ga wata. To koda mutun yayi wannan jifa, baya halatta mutum ya kusaci iyalinsa sai yayi tawaful ifada. In kwa ya sake ya kusaci iyalinsa a lokacin da yake cikin haji kafin yayi tawaful ifada, to wannan haji kwata-kwata ta baci. An gane ko? Gaba ɗayan ta wannan haji ta baci. Kuma dole shekara ta baɗi inda hali ya koma ya je ya sake. Dan haka anan da yace man hajja, duk wanda yayi haji ya gama, falam yarkus, wato bai yi ba wata mummunar kalima kuma bai kusanci iyalinsa ba a lokacin da yake cikin wannan haji. Abu na biyu sai yace walam yafsuk, kuma bai yi rashin da'a ga ubangijinsa, ma'ana ya aikata wani aiki wanda yake na sako. Manzo Allah yace raja'a ka yawmi waladatuhu, zai koma tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Shi da ɗan da aka haifa a yau ɗaya suke abun Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani datti na zunubi da ya aikata a rayuwarsa tsakanin shi da ubangijinsa, wannan haji ta wanke shi gaba ɗaya. Don haka mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in suka ɗau harama da haji ko umra, ka ce tamkar kurame suke, domin duk abin da zai fita daga bakinsu to sai sun tsaya sun auna, banda ambaton Allah ba abin da suke. In ma maganar ta kama sai sun tsaya sun auna wannan magana, idan ba za ta yi musu illa ba. To haka ake bukata kar mutum ya maida haji kamar yanda wasu suka maida ta a yau wani dandali ne wanda yake na hira. Karkace a yanzu mun dawo daga masallacin harami, ai a masauki muke sai mu yi abin da muka ga dama, ka san da cewa cikin ibadar da kake, wannan hira da wannan zantuttuka duka ba naka bane. Don haka shine yace falam yarfus, shar'i na farko kenan, bai yi wata mummunar kalima kuma bai kusanci iyalinsa ba har aka kai lokacin da ya gama hajji. Walam yafsuk, bai yi rashin da'a ga ubangijinsa. Lafazin yafsuk an ciro shi ne daga alfisik. Idan aka ce alfisik shine alkhuruju an da'a, rashin da'a kenan. Shine yace walam yafsuk, bai yi rashin da'a ga ubangijinsa. Manzo Allah yace raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, zai zamanto tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, ma'ana Allah ya wanke shi game da duk wani datti wanda yake na zunubi. Amma a nan abinda muke so mu gane zunubin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa, don karka zalunci jama'a ka je ka ce ai ne haji gaba ɗaya ta wanke. An gane ko? Haji ba ta wanke bawa game da haƙuƙuwan jama'a. Haƙuƙuwa na jama'a iya abinda yake wanke bawa game da su, mayar musu da haƙuƙuwansu ko kuma neman cewa su yafe in sun yafe. Idan ba a mayar ma jama'a da haƙƙinsu kuma ba su yafe ba, to ka tabbata a ranar kiyama sai ka biya su. Kuma biyan ya saba da biyan duniya, biyan duniya ne ake amfani da wasu kuɗaɗe can lada da zunubi ne ake cinikayya da su. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake rantsuwa da ubangijinsa yake cewa wallahi la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna. Manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na ku tabbata a ranar kiyama za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su. Duk wanda ka zalunta a rayuwarsa ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa wallahi ka tabbata a ranar kiyama sai ka maida masa haƙƙinsa. Manzo Allah yace hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna. Manzo Allah yace har sai an kai an yi sakayya tsakanin dabba wadda take mai kaho da wadda ba ta da kaho. Misali tinkiya ba ta da kaho, akuya tana da kaho. A nan duniya akuyar da ta tunguji tinkiya da kahonta, to a ranar kiyama ita tinkiyar Allah sai ya halicci kaho gare ta domin ta rama tunguzan da aka mata. Don haka ita ranar kiyama ranar adalci, an gane ku? Rana ce ta ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Don haka manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce yake cewa wai shin kun san wane ne matsiyaci daga cikin al'ummata? Shine al-muflis. Idan aka ce al-muflis, man sarat malahu wato filsan ko kuma mu ce fulusan, wanda in kuɗi suka koma cingarangaran da takardu ne ga sunan aka koma kuɗi kawai sun zama canji, to shikenan wannan mutun ya tsiyace kenan, shine ake cewa al-fulus, kuɗi waɗanda suke canji wanda sune koma bayan kuɗi a wancan lokaci. Shine manzo Allah yace kun san wane ne matsiyaci daga cikin al'ummata? Sahabbai suka ce al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Suka ce ya Rasulullahi, matsiyaci a cikin al'ummarka mutumin da ba shi da kuɗi kuma babu kayan kuɗi. Manzo Allah yace ba ku dai fahimta ba. Sai yace al-muflisu fina, yace matsiyaci a cikinmu. Manzo Allah yace man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakati. Mutumin da zai zo a ranar kiyama ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga sadar zumunta, ga da'a, ga mahaifa, duk wani abin da ake bukata a zo da shi ya zo da shi. Manzo Allah yace amma zai zo halin ya zalunci wani, ya ci dukiyar wani, ya zubar da jinin wani, ya zagi wani. Manzo Allah yace sai a dauki kyawawan ayyukansa ladan shi ana biya. Wanda ya zaga a dauki ladan shi a biya shi, wanda ya ci dukiyarsa a dauki ladan shi a biya shi. Manzo Allah yace fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yuqda alayhi, qabla ma yuqda ma alayhi. Manzo Allah yace in ladan ya kare kafin a ida biyan jama'a haƙuƙuwansu wanda yake kansa. Manzo Allah yace ukhizat min khatayahu, manzo Allah yace sai a dauko zinubansu. Faturihat alayhi, sai a labta masa. Sun maɗure hafin nar, a ƙarshe kuma a jefa shi wuta, saboda jama'a sun wawushe ladan gaba ɗaya sun wawushe ladan, kuma har ya kai ladan shi ya kasa biya haƙuƙuwan jama'a sai a ɗauko zunubansu sai a lamta masa. To don haka a nan abinda muke so mu sani, hajji ba ta wanke bawa game da haƙuƙuwan jama'a. An gane ku? Kamar yadda wasu suke tunanin cewa sun ci dukiyar ƙasa, sun danne wani, sun ci dukiyar wani, bari mu biya mu je mu yi hajji, wani ya biya ma wasu, ya ce wasu je su yi, wai wannan hajjin ita ce wai za ta wanke shi a ranar kiyama. Kuma ba kowa ba yake ingiza irin waɗannan mutane, wallahi illa wasu miya goma da mai waɗanda suke ba su fatawa iya son zuciya. Don haka zunubin ma na tsakanin bawa da ubangijinsa iya abinda take wankewa kankanin zunubai, domin duk babban zunubi dole sai mutum ya tuba zuwa ga ubangiji. Duk wata ibada ba ta wanke bawa game da babban laifi. Babban laifi iya abinda yake kankare shi shine tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa, in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ubangiji ta'ala yace in har kun nisanci manyan laifuka waɗanda aka hane ku game da aikata su, Allah yace nukaffir ankum sayyi'atikum, mun yi alƙawarin kankare muku wato duk wasu miyagun ayyukan ku kenan kankanin laifuka da kuka aikata. Kuma bugu da ƙari Allah ya ce za mu shigar da ku mashiga mai karamci ita ce aljanna. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda kar mu manta hadisi ya gabata, yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna izajtunibatil kaba'ir. Manzo Allah yace salloli lokaci biyar, da jumu'a zuwa jumu'a ta gaba, da azumi na ramadan zuwa na baɗi. Manzo Allah yace masu kankare ma bawa ne abinda ke tsakankanin su na zanubai. Manzo Allah sai yace izajtunibatil kaba'ir, in an nisanci manya-manyan laifuka. Kaga shi ma sharadi ne, sai in mutun ya nisanci manyan laifuka sannan waɗannan ibadu suke kankare masa kankanin zanubai. To dan haka anan duk wani zanubi wanda bawa zai aikata tsakanin shi da ubangijinsa, to in dai ya kiyaye waɗannan sharuɗa a cikin hajjin sa, to zai koma tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, ubangiji ta'ala zai wanke shi game da duk wani laifi in dai tsakanin shi da shi. Amma in dai haƙuƙuwa na jama'a ne, to hajji ba ta wanke bawa, dole sai an mayar musu da haƙƙinsu ko kuma an nemi cewa su yafe sun yafe. Wannan hadisi ne muttafaqun alayhi. Abinda hadisin yake fa'idantar da mu shine fadula ta hajji, ruman hajji, fa'idar hajji. Na daga cikin fa'idodin hajji shine kankare ma bawa duk wasu zanubansa da duk wasu kurakurai tsakanin shi da ubangijinsa. Saboda dan da aka haifa a yau, maganar zunubi ma akan shi ai bata mata su ba. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali. Sana hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al-umratu ila al-umra kaffaratu lima bainahuma. Manzo Allah ya ce umra wato izuwa wata umra kafara ce ga abin da ke tsakanin su. Idan Allah ya maka dace da yin umra a wannan shekara, shekara ta gaba Allah ya koma yi maka dace ka koma ka yi, to zanubban da ka aikata tsakanin wannan umra da waccan umra gaba ɗaya Allah ya kankare maka. Amma dai kar mu manta nan kusa bayani ya gabata kankanin zanubai wanda ka aikata tsakaninka da ubangijinka, to wannan umra ta kankare maka. Sai ya ce wal hajjul mabrur, manzo Allah ya ce karbabbar hajji laisa lahu jaza'un illa aljanna, abun Allah ba ta da wani sakamako face aljanna. In dai hajji ta karbu, to iya sakamakon ta abun Allah shine aljanna. Shine ya ce wal hajjul mabrur, ita karbabbar hajji laisa lahu jaza'un, ba ta da wani sakamako abun Allah a ranar kiyama illa aljanna, ai siwal janna, in banda aljanna ita kadai ce sakamakon duk wanda hajjinsa ta karbu. Wanda daman duk kai ka wanda muke a rayuwarmu shine famar dacewa da gidan aljanna, to anan manzon Allah ya nuna mana cewa hajji hanya ce daga cikin hanyoyin da ba sa taka burki da bawa face aljanna a gobe kiyama. Kenan a takaice hajji sababi ce daga cikin sabubba na shiga aljanna, tunda ya faɗa wal hajjul mabrur, karbabbar hajji laisa lahu jaza'un illa aljanna, ba ta da wani sakamako abun Allah wato face aljanna. Wanda kar mu manta nan kusa bayani ya gabata, in aka ce karbabbar hajji ita ce wadda ta kunshi abubuwa biyu, abu na farko yi dan Allah, abu na biyu kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ne muttafaqun alai. Kuma wannan hadisi yana fa'idantar da mu halaccin mutun yayi umra kafin yayi hajji. Idan Allah ya hore maka kana iya biyan jirgi ka je kai umra ka dawo, kuma shekara ta gaba ko kuma nan zuwa wani lokaci kuma ka biya hado ka koma ka je kai hajji, ko kuma Allah ya riga ya kai ka, to kana iya yin umra bayan kai umra kuma in lokacin hajji yayi kai hajji. Sana hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya rasulullah, ya manzon Allah, نرى الجهاد أفضل العمل تتي يا منزان الله مفهمنا قدرن چوا جهادي شيني فييان ايكي daga cikin dukkan ayyuka lafazin nara anan bi ma'ana na ataki domin ra'a fi'ili wanda yake na ra'a idan yayi ta'addi ila maf'ulai yakunu bi ma'ana i'taqada maf'ulul awwal anan shine al-jihada al-maf'ulul thani afdala tace nara al-jihada afdala al-amal muna kudirin jihadi shine fiyayyen aiki a cikin dukkan wasu ayyuka na ibada kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba innahum yarawnahu yarawnahu kaga al-maf'ulul awwal shine ad-damir innahum yarawnahu ba'idan shine al-maf'ulus sani ay innahum ya'taqidunahu ba'ida wato wasu suna kudirin al-qiyama cewa nisa ce ubangiji ta'ala yace wa narahu qariba mu kuma mun yi kudiri mun tabbatar da cewa al-qiyama kusa take ba nisa ba take to shine anan tace naral jihada afdal al-amal tace ya manzon Allah muna kudirin jihadi shine fiyayyen aiki abun Allah tace a falanu jahid tace ya manzon Allah mu ma mata ba za mu fita fagen daga mu je mu yaki makiyan Allah tana neman a ba su izini kamar yanda maza suke fita fagen daga su ma mata su fita me za mu iya fa'idanta a karkashin wannan gaba shine yanda matan jiya matan sahabbai suke da kudi akan ayyuka na alkhairi irin yanda mazan jiya suke da shi wanda su abinda suka sa gaba tsawon dare da yini menene za su aikata abinda zai kusantar da su da ubangijinsu kaga anan Aisha ce Allah ya kara mata yadda take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa mu dai abinda muke gani abinda muka yi kudiri jihadi shine fiyayyen aiki abun Allah babu wani aiki wanda yake sama da shi wanda wannan kuma haka ne domin wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ba ni labari game da aikin da zai yi daidai da jihadi a lada ba ni labari game da aikin da zai yi daidai da jihadi a wajen lada manzon Allah yace ni dai ban sani ba yace ni ban san wani aiki da yake daidai da jihadi a wajen lada yace ya rasulullahi a fada mu manzon Allah yace kana so ka san aikin da zai yi daidai da jihadi a wajen lada manzo Allah ya ce to tun ran da mayaki ya fita fagen daga karka yanke daidai da kimtawar ido sallah da azumi har akai lokacin da ya dawo sai ya ce ya rasulullahi wane ne zai iya haka wane ne zai iya haka ma'ana mutun ya kwashe kwana da kwanuka sallah babu yankewa azumi babu gabcewa wane ne zai iya haka manzo Allah ya ce to sai wanda ya aikata haka zai yi daidai da mayaki wanda ke yaki domin daukaka addinin Allah wanda shi mayaki duk takon da zai yi a cikin lada yake an gane kuzuwan shi da zawon shi a cikin lada yake to babu wanda zai yi daidai da shi sai wanda tun ran da mayaka suka fita fagen daga ya kabarta sallah ba yankewa kuma yake azumi har aka kai lokacin da Allah ya dawo da su to shine zai yi daidai da su a wajen lada dan haka tace muna kudirin cewa jihadi shine fiyayyen aiki abun Allah a falanu jahid tace ya manzo Allah mu ma mata ba za mu yaki makiya ba mu tafagen daga fa qala sai manzo Allah yace la kunna afdalul jihadi manzo Allah yace lalle ku mata ku san da cewa kuna da fiyayyen jihadi an gane ku kuna da fiyayyen jihadi menene fiyayyen jihadin ku manzo Allah yace hajju mabrur ita ce haji karbabba an gane ku lakunna an gane ku nuna anan wato nunin niswa ce an gane ku shine yace lakunna na gare ku afdalul jihadi wato fiyayyen jihadi hajju mabrur an gane ku shine ma'ana haji wanda take karbabba manzo Allah yace wato ita ce shine fiyayyen jihadi dan haka wannan hadisi wato yana fa'idantar da mu cewa abinda aka so mata su yawaita haji da umra idan Allah ya hore musu wannan shine jihadin su in ta je ma ta sake komawa ta maimaita sai dai kar mu manta bayani ya gabata haji bata hawan kan mace dole sai da muharraminta ko kuma mijinta wanda haramun kinta ne kwata kwata ya aure ta wanda babu aure tsakanin su har abada an gane ko ba tahrim ba wanda yake muakkat akwai haramci wanda yake da lokaci kayyadadde misali kana aure da mace kanwarta koyarta lalle haramun kinka ce amma ba haramun ba wanda yake na dindindin domin a yau ma in ka sakiyarta ta kana iya auren kanwar an gane ko amma in saki ne wanda yake ba'in wanda ya kai karshe amma in saki ne raja'i saki daya ko saki biyu ka saki mace kaga kanwarta kana so to sai kai hakuri dole sai ta gama idda in ta gama idda sannan kana iya zuwa ka auro kanwarta amma matukar bata gama idda ba in dai kana da kome to baya halatta ka auri kanwarta ko yatta saboda a lokacin nan kenan sun zama kenan dukkan su matan ka domin mace in tana cikin idda matsayin mata take ga mijin da ya sake ta har sai an kai lokacin da ta gama idda to dan haka dai anan kenan a takaice kar mu manta bayani ya gabata mace in dai za ta yi bulaguro sawa'an bulaguro na haji ko ba na haji bane dole sai da muharrami ko kuma mijinta dan haka amma anan abinda hadisin yake fa'idantar da mu in Allah ya hore mata abinda ake bukata ta yawaita haji domin hajjin ita ce shine jihadin mata kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sannan hadisi na gaba wato hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin akthar min an yutika Allah fihi abda min an-nar min yawmi arafa manzon Allah yace babu wani yini wanda Allah yake yawaita yantar da wato bayinsa game da gidan wuta wato sama da ranar arafa wanda kar mu manta bayani ya gabata a duddare na Allah a cikin wata na Ramadan Allah yakan yantar da wasu bayin shi game da gidan wuta cewa ya haramta ma wuta cin naman su har abada ya haramta musu shiga wuta to babu wani yini wanda Allah yake yawaita yantar da bayi sama da ranar Arafa domin ranar Arafa rana ce mai girma wanda Ubangiji ta'ala yake kusantar bayinsa ya mama la'iku alfahari da waɗannan jama'a waɗanda suka zo suka tsaya a filin Arafa wanda Allah zai faɗa ga mala'ikunsa ku shaida gaba ɗayan su na gafarta musu to dan haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu fadula ta haji domin ranar Arafa rana ce daga cikin ranakun haji ko ma mu ce ita ce fiyayyen yini daga cikin kwanuka waɗanda suke na haji dan haka anan kenan haji za mu gane cewa sababi ce daga cikin sabubba wato na samun tsira game da gidan wuta domin Allah yakan yantar da bayinsa shine yace babu wani yini wanda Allah yake yawaita yantar da bayi game da gidan wuta sama da ranar Arafa wanda kar mu manta wancan hadisi ya gabata haji sababi ce daga cikin sabubba na shiga aljanna wannan hadisi shi kuma yana fa'idantar da muhajji sababi ce daga cikin sabubba na tsira samun tsira game da gidan wuta Allah ko ya faɗa fa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi game da wuta aka shigar da shi aljanna to tabbas ya rabu wuta wanda shine karshen burin mu'mini ya samu kanshi a gidan aljanna Allah ya tsiratar da shi game da gidan wuta dan haka muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa wanda ya yantar da su game da gidan wuta sai dai kuma anan abinda muke so mu fa'idanta wannan baya nuna cewa sai waɗanda suke can a tsaye a Arafa su ne Allah yake yantarwa kadai hatta da sauran bayinsa waɗanda suka san darajar wannan yini suke kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai Allah yakan sa su a cikin bayin da zai yantar da su a wannan yini game da gidan wuta shine yace ba min yawmin babu wani yini akthar min an yu'tika Allah fihi abda min an-nar wanda Allah yake yawaita yantar da bayinsa game da gidan wuta yace min yawmin arafa wato sama da ranar arafa don haka malamai suka ce wannan hadisi yana fa'idantar da mu mustahabbancin cike yinin Arafa gaba ɗayansa, wato da nau'ika na ibada. Kai ne karatun Alkur'ani, kai ne ambaton Allah, kai ne komawa zuwa ga Ubangiji da tuba, kai ne sadar da zumunta, ziyarar ƴan uwa, yin sadaka, da'a ga mahaifa, duk wani aiki na alkhairi kai kokari tun ketowar alfijir na yinin Arafa har izuwa fadawar rana, wannan yini ka cike shi da ayyuka na ibada, wanda yana daga cikin zikirin da ake bukatar a yawaita a cikin yinin Arafa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa khairud du'a'i du'a'u yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah yace fiyayyar addu'a ita ce addu'a ta rana Arafa, yace fiyayyan abin da ni na fada kuma annabawan da suke gabani na suka fada shine yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Don haka ana buƙatar mu'minai su yawaita wannan zikiri tun ketowar alfijir har izuwa fadawar rana, wato ayinin Arafa tare da sauran ayyuka na ibadu. Al-Imam Muslim shi ya rawaito wannan hadisi. Sannan hadisi na gaba, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan aw hajjatan mai. Manzon Allah ya ce umra a cikin wata na Ramadan wato tana daidai da hajji, a wata riwaya ko kuma aw hajjatan mai tana daidai da hajji tare da ni, ma'ana duk wanda Allah ya azurta shi game da yin umra a cikin wata na Ramadan to tamkar yayi hajji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka kalli wannan hadisi fa, tamkar mutun yayi hajji kuma hajjin ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sababin gangarowar wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya dawo daga hajjin sa ta ban kwana, sai ya samu wata mata daga cikin matan Madina ana kiranta Ummu Sinan. Manzon Allah sai yake cewa ya ke wance me ya hana ki tafi ki haji tare da mu? Tace ya Rasulullahi, iya abinda mai gidana ya mallaka a rayuwarsa na abin hawa raƙumma ne guda biyu, ɗayan ya hau shi da ɗansa sun tafi haji, ɗayan kuma ya bara mana a kan shi muke ɗauko ruwa. Sai manzon Allah ya ce to abinda nake so da ke in Ramadan ya zo ki yi ƙoƙari ki je ki yi umra. Manzon Allah ya ce umratun fi Ramadan, domin yin umra a cikin wata na Ramadan ta'adilu hajja daidai da hajji take, ko kuma ta'adilu hajjatan mai daidai da hajji take, kuma hajjin ma tare da ni. To yanzu anan sai mu fahimci cewa in mutum yayi hajji yayi umra a cikin Ramadan shikenan ya sauke faradi? A bai sauke ba. Umra a cikin Ramadan a wajen lada daidai da hajji take, amma ba ta sauke ma mutum faradi, dole in mutum Allah ya hore masa sai ya je yayi hajji. An gane ko? Amma ita yin umra a cikin Ramadan daidai da hajji take a wajen lada, wanda wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu ita umra wato a tsawon shekara. A duk lokacin da mutum ya samu dama yakan iya zuwa ya je ya umra a koma wace rana ce, kawai illa kasancewar in mutum yana cikin aiki na hajji to shine aka karhanta ya zo da umra sai ya gama aikin hajji, wanda yake cuɗanya a cikin aikin hajji. Don haka amma tana ƙarfafa a cikin wata na Ramadan, a cikin wata na Ramadan wasu kwadan toshewar basira ba sa zuwa umra sai a cikin wannan wata na Maulidi. Inda za ka tambaye su dalili babu dalili, maimakon ga abinda manzon Allah ya bayyana cikin wata na Ramadan a basun je ba a cikin Ramadan yin sai a cikin Maulidi, wai umran Maulidi, toshewar basira ce. Warai, domin babu wani dalili wanda ya nuna umra tana da wata fadala a cikin wannan wata. An gane ko? kuma cewa ga wata ibada wadda aka nuna cewa tana da wata fadala a cikin wannan wata babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan yace mata to hajji wato umra a cikin wata na Ramadan wato daidai da hajji take tare da ni. Sannan hadisi na gaba wato shi ma riwaya ce ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake cewa annamra'atan, lalle wata mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullahi inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji, lalle farilla ta Allah wanda ya dora ma bayinsa game da hajji, adrakat abi shaykhan kabira, wato ta riski mahaifina yana matsayin dattijo wanda shekaru sun tura, ma'ana mahaifina ya riga ya zama dattijo kuma a yanzu ne yake da halin zuwa hajji. Tace amma matsala la yasbutu ala rahila, in ma an dora shi kan raƙumi baya iya tabbata akan raƙumi, in ma an dora shi akan raƙumi sai ana riƙe da shi baya iya tuka raƙumin ba. Tace afa ahujju anhu, tace ya manzon Allah zan iya yin hajji a madadin mahaifina, ma'ana zan iya zuwa ne masa hajji? Qala na'am, manzon Allah yace kwarai zaki iya zuwa ki ma mahaifinki hajji. To anan kar mutun yace a yanzu tunda ya riga ya zama dattijo shikenan, koda ya samu hali hajji ba ta haukan shi ba. Koda ka zama dattijo shekaru sun tura, in ka samu halin yin hajji to ka tabbata hajjin nan ta haukan ka. In kai ba ka iya zuwa ka je ka yi, to anan sai a ɗau sojin haya ya tafi ya yi a madadinka. Shi ne domin anan cewa ta yi inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji, lalle farilla ta Allah a kan bayinsa game da hajji. Adrakat abi shaykhan kabira, ta riski mahaifina halin yana dattijo wanda shekaru sun tura, girma ya cin masa. La yasbutu ala rahila, baya iya tabbata akan raƙumi. Idan aka ce arrahila, raƙumin da ake iya labta masa kaya kuma a hau kan shi ayi bulaguro, bai keɓanta ba da taguwa. Sai ce ta ce afa ahujju anhu, shin ya rasulullahi zan iya yin hajji a madadin mahaifina in masa hajji? Qala, manzo Allah ya ce na'am, ya ce kwarai ki je ki yi hajji ga mahaifinki, ki ma mahaifinki hajji. Hadisi ne wanda yake muttafaqun alayhi. Kenan wannan hadisi yana fa'idantar da mu, duk wanda yake ya gajiya game da yin hajji, ma'ana ba zai iya zuwa ba ya je yayi saboda dattijantaka ko saboda wata rashin lafiya, amma yana da hali ya mallaki abin da zai iya kai shi ya je yayi, to anan ba shi da wani hamzari anan ya biya ma wani ya je yayi masa. Wannan shine ka'ida. Sannan hadisi na gaba, hadisin Laqid ibn Amir Allah ya kara masa yadda, ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ya faɗa yace inna abi shaykhun kabiru, yace ya manzon Allah lalle mahaifina dattijo ne wanda girma ya cin masa, shekaru sun tura, la yastati'ul hajja, ba zai iya yin hajji ba. An gane ku, ba yanda za a yi, shekaru sun rufe sun tafi, ba yanda za a yi iya zuwa ya je. Wala da umra, yace umra ma ba zai iya yi, wala dha'ana, bulaguro ma ba zai iya yi ba. Kenan kamar wancan dattijo mahaifin waccan mata, wanda in an dora shi raƙumi ma baya iya tabbata sai an rike shi. Shine yace wala dha'ana, ko bulaguro baya iya yi. Qala, sai manzon Allah yace masa hujja an abika, ima mahaifinka hajji, wa atamir, manzon Allah yace kuma kai masa umra. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a taƙaice hadisi ne sahihi. Don haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu akan iya ma wani hajji. To wane ne za a iya ma hajji? Mutumin da dattijantaka ta cin masa wanda ba zai iya zuwa ya je, ko mutumin da yake da rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa. An gane ku? Ko kuma wanda yake matacce, wannan duka ana iya zuwa a yi musu hajji. Kenan waɗannan uku. Misali wanda ƙarfi ya ƙare ya zama dattijo, ko marar lafiya, rashin lafiya kamar wanda yake makahu ko gurgu ko wata rashin lafiya wanda dai ga mutum a kwance ba zai iya zuwa ya je, ko kuma wanda yake matacce, to wannan akan iya zuwa a je ayi musu haji. Amma sai dai mu san da cewa sharadin wanda zai iya ma wani haji sai wanda ya taba yi, duk wanda bai taba yi ba ba maganar ya ma wani. Kamar yanda an zo miƙati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je wani sahabi yana cewa labbaika an shubruma, labbaika an shubruma, sai manzo Allah ya ce masa man shubruma, wane ne ku shubruma? Sai ya ce akulli au qaribul li, ya ce ya manzo Allah wani dan uwana ne. Manzo Allah ya ce hajjata an nafsik, kama kanka haji? Kala la, ya ce a. Manzo Allah ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shubruma, manzo Allah ya ce farko je ka kama kanka haji, in kama kanka sannan daga baya kama dan uwanka shubruma. Hadisi ne ingantacce wanda yana fa'idantar da mu, duk wanda zai yi haji a madadin wani to a same shi ya taba yi, amma duk wanda bai taba yi ba ba maganar ya ma wani. Sannan hadisi na gaba, As-Sa'ib ibn Yazid Allah ya kara masa yadda, na faɗa hujja bi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada wa ana ibn sab'i sini, yace an yi haji tare da ni, an yi haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hajjinsa ta ban kwana, yace a lokacin nan ina dan shekara 7 aka tafi da ni aka yi haji tare da ni, shi As-Sa'ib ibn Yazid. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hajjin ban kwana tare da shi aka tafi aka je aka yi wannan haji, yana dan shekara 7, an gane ko, aka tafi da shi aka yi. Wanda wannan hadisi yana nuna mana ingancin haji ta yaro karami, yaro karami wanda bai balaga ba akan iya zuwa a je ayi haji da shi, an gane ko, duk wani aiki wanda zai iya yayi da kansa, aikin da ba zai iya ba kuma ayi a madadin shi ayi masa. Shine yace hujja bi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada, yace an yi haji tare da ni, wato an yi haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hajjinsa ta ban kwana, wa ana ibn sab'i sinin, yace a lokacin nan ina dan shekara 7. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Sai dai anan abinda muke so mu gane, idan mutum yayi haji lokacin yana yaro karami kafin ya balaga, to wannan haji ba ta tsaya masa matsayin hajjin musulunci wanda Allah ya farlanta masa. Duk lokacin da ya balaga ya samu halin zuwa, dole ne ya je ya sauke. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdul, an gane ku, kamar yanda hadisi ne ingantacce daga Abdullahi dan Abbas, yake cewa ayyu gulamin hajja bihi ahluhu thumma ablaga fa alayhi hajjatun ukhra, duk yaron da wato aka tafi aka yi haji da shi sannan ya balaga, to na kanshi wata haji ta musamman wanda Allah ya farlanta masa. Abdullahi dan Abbas ya ce haka bawan da ya je ya yi haji lokacin yana matsayin bawa, lokacin da ya zama da, to ya tabbata cewa akwai wata haji a kanshi wanda Allah ya farlanta masa, domin waccan da ya lokacin yana matsayin bawa ba ta hau kanshi ba, kamar yanda yaro karami hajjin da ya lokacin yana cikin yarinta ba ta hau kanshi ba, don haka in ya zama balidi dole ya je yi. Kuma wannan abu ne wanda malamai suka yi ijma'i a kansa. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisi na gaba, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqi rakban bir rauha, wato ya hadu da wani ayari anan dawan da ake kiran shi ar-rauha, tsakanin shi da Madina tafiya ce ta mil 36. Idan aka ce rakab, wato sune kenan matafiya yan bulaguro, anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da wasu ayari, fa qala, sai manzon Allah ya ce manil qaum, yace ku ko su wane ne? Wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu, wanda baka sani ba, ba laifi bane ka tambaye shi kai ko wane ne, cai manil qaw, ku su wane ne? Qalu, sai suka bashi amsar cewa al-muslimun, mu musulmi ne. qalu suko sai suka ce mana an kai ko wane ne qala sai yace rasulullah ni manzo ne na Allah ni ne manzon Allah wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu da yawa wasu daga cikin musulmi sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma basu san shakhsiyar shi ba ma'ana kamar shi jikin shi in suka gani shi su dai sun ji labarin shi kuma sun yi imani da shi amma in aka ce su nuna shi da idan su basu san shi ba dan haka su waɗannan jama'ar fa basu san shi ba suka ce masa mu musulmi ne suka ce masa kai ko wane ne qala sai yace rasulullah ni manzon Allah ne fa rafa'at imra'atun sabiyan wata mata daga cikin su sai ta daga wani danta dan karami ta daga shi ta nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace masa ali hadha hajj tace ya rasulullah wannan yaro yana da ladan haji in an yi da shi ba tana nihi ba akwai wajibcin haji akan shi inda tana nihin wajibcin haji da cha za ta yi a ala hadha hajj shin akwai wajibcin haji akan wannan iya abinda ta faɗa cha ta yi ali hadha hajj ai ali hadha sawabul hajj wato wannan yaro shin yana da ladan haji in an yi da shi qala sai manzon Allah ya bata amsar cewa na'am kwarai da gaske in an yi haji da shi yana da lada walaki ajr kuma ke ma da kika yi da shi kina da lada na musamman saboda ya tabbatar mana addallu ala khair kafa'ili duk wanda ya nuna ma wani aiki na alkhairi ya aikata to yana da lada kwatankwacin wanda ya aikata wannan aiki wannan hadisi shi ma yana fa'idantar da mu halaccin yin haji wato da yaro karami ko na goye ne in aka zo miƙati wato sai a yi niyya a madadin shi in aka zo in shi wanda ya yi in ya yi dawafi sai ya ma yaron shi ma dawafi in ya yi safa da Marwa kuma yaron shi ma a yi masa duk wani aiki da ake yi sai a yi masa an gane ko kenan in ka yi naka ka yi masa shi ne kenan hajji da ake yin ta da yara kankana shi ne ya ce walaki ajir manzo Allah ya ce kina da lada sai dai mu ƙara gane cewa kamar yadda ya gabata in an yi wannan haji da shi lokacin da ya zama baligi in yana da hali ya tabbatar cewa dole sai ya je ya koma yin wata haji an gane ko wannan hajjin wato farilla ce shine a Hausa yaron da aka je aka yi haji da shi yana goye shine ai ake cewa yawo ne in yarinya ce a ce mata yabi wanda in aka ce yawo da asali yawo ne larabcin ne aka gurguntar da shi ita kuma in aka ce ya bint shine an gane ko tare da cewa anan a Hausa ma ai wanda aka haifa ranar sallah ta layya yawo da ake ce masa saboda duk lokaci ne wanda yake na haji abin ne aka ƙara fadada shi kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana ingancin haji da yaro karami sannan hadisi na gaba hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahli wato manzon Allah ya yi haji akan wani raƙuminsa wa kanat zamilatahu wannan raƙumi da manzon Allah ya yi haji da shi kuma shine na dabtun kayansa idan aka ce zamila raƙumin da ake dabta masa kaya inda hali raƙumin da kake hawa daban wanda ake dabta masa kaya daban in ka hau shi wanda aka labta masa kaya janya ake da shi kenan inda wadata to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumin da ya labta kayan shi kuma akan raƙumin ya je ya haji shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hajja ala rahli yayi haji akan raƙumi wa kanat zamilatahu kuma wannan raƙumin shine kuma raƙumin labtin kayansa kenan wannan dan kar wani ya ce a sai yana da raƙuma biyu ya akwai wanda ya lauta kaya kuma sannan ya samu wanda zai hau in dai Allah ya hore maka to zaka iya lauta masa kaya kuma ka hau kanshi ka je kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi sana hadisi na gaba hadisi na karshe a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada kanat ukkab yace ukkab ta kasance wa majinna da majinna wa zulm majazi da zulm majazi yace aswaqan fil jahiliya wasu kasuwanni ne tun lokacin jahiliya wanda har aka zo lokacin musulunci akwai su. Wasu kasuwanni ne guda uku na Larabawa, kasuwar Baja Koli. Akwai suku Ukkabu, sunan kasuwar Ukkabu, sannan akwai kuma Majinna, sannan akwai Zul Majaz, duka sunayen kasuwanni. Kasuwanni ne yace fil jahiliya a jahiliya, wanda Larabawa sun saba cin waɗannan kasuwanci a lokacin aikin haji. Fata'assamu an yattajiru fil mawasim, wato sai suke ganin laifi ne, ɗaukan zunubi ne su yi kasuwanci a lokacin da suke cikin aikin haji. Sahabbai suka yi ƙudurin cewa yin hakan laifi ne, suna ganin cewa ya saba ma Allah. Sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan Allah sai ya turo saƙon laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, Ubangiji ta'ala ya ce babu wani laifi a kanku, babu wani kunci a kanku, an tabtagu fadlan min rabbikum, da za ku nemi fadla ta Ubangijinku a lokacin da kuke aikin haji. Ma'ana ba laifi bane ku yi kasuwanci. Ana cikin aikin haji ko a Arafa sai ka je ka kasa kayanka, kana cikin aiki kuma kana ciwa-ciwa ta saye da sayarwa, wannan duka ba laifi bane. Yana daga cikin amfani guda biyu na haji da ake samu, shine kenan mutum yakan samu amfani na duniya kuma ya samu amfani na lahira. Amfani na duniya, zaka sari kaya ka kai, wanda kayan nan in ka kasa tamkar ana wasu su. Saboda me yasa mutane sun zo daga sasannin duniya, irin abubuwan da babu a garinsu sun ga bakin abubuwa sai su saya. Kuma kai ma in ka tashi zawa kaga wasu kayayyakin da babu su a garinku, kai ma ka saro hallo ka kawo, kenan ka hada amfani guda biyu. To shine yace laisa alaikum junahun, babu laifi a kanku, an tabtagu fadlan min rabbikum, da za ku nemi fadla ta Ubangijinku. Ai fi mawasimi lahajji, lokacin hajji kenan, ba laifi bane ku kasa kayan kasuwa ku yi saye da sayarwa. Al-Imam al-Bukhari shi ya rawaito wannan hadisi kenan, hadisin abin da yake fa'idantar da mu halaccin yin kasuwanci saye da sayarwa a lokacin hajji. Nan muka zo ƙarshen baban, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.